And the reason that we have come to the Lake Chad Basin is that the crisis of the Lake Chad Basin is one of the largest, but also the most neglected and forgotten crisis.
Dalilin da ya sa muka ziyarci kasashen yankin tafkin Chad shine irin kalubalen da ake samu na tsaro da kuncin rayuwa a yankin na cikin mafi tsanani a duniya da kuma ba a fiye mai da hankali a kai ba ko ko an yi watsi da lamarin. Da haka muke son haska matsalar ta fito fili don duniya da ma gwamnatocin yankin su tashi tsaye don daukar matakin kawo ƙarshen damuwar kafin a makara.
In response to the crisis before it is too late.
Jagoran togar majalisar dinkin duniya a rangadin yankin tafkin Chad Matthew Wright Crop ke magana a taron manema labaru a Abuja bayan dawowar tawagar daga Maiduguri wacce tun farko ta ziyarci Kamaru, Chad da Niger. Wright Crop wanda Hari Lawi shine jakadan Burtaniya a majalisar dinkin duniya ya ce cikin matsalolin akwai ta'addancin Boko Haram da majalisar dinkin duniya za ta ci gaba da dafawa yankin wajen kawo ƙarshen matsalar gaba ɗaya.
It is imperative to defeat the poisoned ideology of Boko Haram and replace the
yana da kyau cikin magance ta'addancin a kuma shafi mummunar akidar Boko Haram da dawo da al'ummar yankin kyakkyawar fata. Hakan Wright Crop ya ce bayan ga wannan kalubale akwai damar ƴan gudun hijira inda mata da dama ke fama da kulawa da yara bayan kashe mazajin su. Da haka majalisar dinkin duniya za ta ci gaba da taimakawa wajen inganta samun ilimin yaran, samar da abinci da kuma sake tsugunar da mutane a garuruwan su na asali.
If you want somebody to help you, you should start by helping yourself.
Shi ma jakadan Senegal a majalisar dinkin duniya Sek Fode ya ce duk yadda kasashen yankin tafkin Chad za su so su samu taimako sai sun fara tallafawa kansu da kansu bisa ma'anar da ruwan ciki kan ja na rijiya.
The United States both as a member of the UN Security Council and also bilaterally is firm.
Ita ma wakiliyar Amurka a majalisar dinkin duniya Michelle Simon ta ce a matsayin Amurka ta memba a kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya za ta ci gaba da tallafawa yankin tafkin Chad da kuma musamman ma rayuwar mata da yara. Amurka na yaba kokarin kasashen ta fuskar kan matsalolin don haka ma za ta ci gaba da amfani da kungiyoyi masu zaman kansu wajen mika kayan agaji baya ga aiki da gwamnatocin yankin.
Our US response has been strong. The US response on the humanitarian side totals $301 million.
Zuwa yanzu Amurka ta bada tallafin jin kai da yake dala miliyan 301 daga bara zuwa bana ga yankin na tafkin Chad. Tawagar ta gana da wakilan majalisar dokokin Najeriya sannan sai mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo inda kuma za ta koma New York a talatar nan don kai rahoto ga babban sakatare Anthony Guterres. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.